Lafiya uwar jiki babu mai tushe da ke, wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jama'a Ali ke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A makon jiya, Dr. Munir Mustapha, kwararre a kan cututtuka masu saurin yaduwa, ya mana bayanin abin da ya sa cutar sankara ta zama ɗaya daga cikin cututtukan da ke kan gaba wajen kashe mutane a duk faɗin duniya. Haka kuma kun ji yadda idan cutar ta kai wani matsayi a jikin mutum, to sai gyaran Allah. To, Dr. Munir Mustapha ya ci gaba da bayani yana mai cewa.
In ta wuce ba a gano ta an tsaya an yi ta kamaimin magani ba, wacce ta kai za a yi wa aiki a yi wadda za a sha magani a yi, akwai matakin da in ta yi tabbas ta shiga jikin mutum take fita daga gabar da ta fara ta shiga sauran wasu gaɓoɓi, to wannan ta kai wani mataki da
ba abin da za a yi sai gyaran Allah.
Shi ne gaskiya, saboda haka mu kuma sau da yawa duk in ka ɗau lissafin kashi 80 ko 90 cikin 100 ba ma a tabbatarwa ko a gano cewa cutar sankara ce, har sai ta kai wani mataki wanda maganin ko da za a same shi zai wahala. Ba wai a mataki na tana ɗan karam tana da wata gawarta ta yi nisa ba.
To, wannan batu da kai muna jinjinawa likitocin Najeriya bisa la'akari da cewa ma akwai ƙididdigar da aka ce ana ƙarancin likitocin nan a Najeriya. To, amma galibi za ka ga ana kuskure. Sai misali mutum ya ta zuwa asibiti, sai a ce mishi ko yana da typhoid ne da malaria, ai ta dirka ne magani, yana zuwa daga baya sai a gano cewa ai ba typhoid da malaria bane, sankara ne. To, menene matsalar? Karancin likitocin ne, rashin ingantaccen kayayyakin aiki ne, ko kuma halin oho ne ko oho ne?
To, ai ba za a ce wanne ne ba, shi ne ansar wannan tambaya. Cewa akwai karancin likitoci a inda likitocin suke, akwai karancin kayan aiki irin na zamani, irin kayan aikin da za a haska a gano cutar inda take, tumbata kai matakin da za ta, saboda sau da yawa idan irin wannan cuta ta kai matakin da za a ganta baro-baro, to fa tafi karfin magani.
Subhanallahi.
Saboda akwai matakai, sannan kuma akwai tsari. Yanzu kin ga kaman kasashen da suka ci gaba da suke da tsarin lafiya, akwai bincike na rigakafi da ake na duk shekara-shekara. Kana zaune a gida ma za a ma duk shekara za ka tashi ka je wajen likitanka zai gaya ma, to ka cika shekara kaza za a yi ma gwajin cuta kaza a tabbatar babu ita. Tunda kwarin jikinka in aka ga alamun wannan cutar a ɗau matakin kariya ne wannan cutar, wanda mu duk wannan tsari ba mu da shi. Sannan kuma akwai akwai ƙarancin ƙwarewa na likitocinmu da ma'aikatar lafiya ta wannan ɓangaren, saboda waɗannan cututtuka ne wanda a da ba mu san su ba. Yanzu suke shigowa, to har yanzu tsarin kiwon lafiyarmu bai fitar da wani takamaiman tsari na ya za a fi a yi maganin waɗannan ba. In ga kamata ya yi amfani da wannan dama ya kira ga abokan aikinmu likitoci da sauran ma'aikatan lafiya kan cewa duk cutar da ta zama ta wuce ɗan wani ƙaramin lokaci, an ɗan gwada ɗaya biyu ba a samu sa'a ba, to a tura mara lafiya zuwa mataki na gaba.
Yawwa.
Zuwa ƙwararru asibitin ƙwarewa ko asibitin ƙwararru ko kuma inda wani ƙwararren likita da aka sani na wannan ɓangaren, sai a ba mara lafiya shawarar cewa to wannan ciwon muna ga alamar ɓangare kaza ne, ka je a duba. Tun kafin ba wai a yi ta riƙe mutum har sai ciwo ya cinye a matakin da babu ƙwararrun likitoci, babu kuma kayan aiki na wannan na gagarumin ciwo, na ƙaramin ciwo suke da shi.
To, galibi ko rashin, ko zan ce jahilci ne, ko kuma al'ada ce, ka san galibi mutane in sun je asibiti ɗin an ɗauka likita ya san komi, ba a ma yi mishi tambayoyin da ya kamata. nan kasashen ku in kaje ma an baka mai likitan shi zai ce maka kana da tambaya kuma kamar yanda kace din idan likita ya ga abu yafi karfin shi shi kana zaune ma zai dawaya ya buga ma abokin aikin nace ce to ga wani abu nan mun duba amma mun kasa ganewa mutun yazo to su mutane wace shawara zaka ba su kaje gun likitan nan ya baka maganin taifoid da malaria kaje ka sha ka dawo an sake ce maka ai taifoid da malaria na nan cikin jikinka aka sake baka magani ka sake koma so me ya kamata kai kai a naka tunanin
to ni dai a tawo shawarar shi ne kamar yanda na kira ga abokan aikin da likitoci akan cewa da sauran ma'aikatan lafiya sun da ba likita ne kadai a tsarin kiwon lafiya ba da ko duk wani dan adam dama shi yasa yake ce dan adam tare ba wanda yake ce shi ya iya komai ko shi ya san komai in ma ka san komai to ba kowane irin kayan aiki kake da shi ba
kuma kowa yana kuskure
yawa kowa na kuskure kuma kowa da bangarensa da tsarinsa saboda haka idan shi abin da mara lafiya zai yi shine kai tambaya a cikin ladabi a cikin lumana ka ci ka duba ka ce to likita ina ne mataki na gaba daga nan idan ma baka samu takamai ba an san da gamsasshiya ba ai akwai mataki na asibitoci da ake fara zuwa kamar na kananan hukumomi ko na unguwa ko haka ake shan magani daga shi na gaba da shi akwai manyan asibitoci a jihohi na kamar gwamnatin jiha bayan shi akwai manyan asibitoci na gwamnatin tarayya wanda nan ne gaskiya kasashen dai manyan kwararrun likitoci suke to duk wanda ya ce da jinya wadda ta gagara an yi biyu to dole ya haƙuri ya jajirce da zuwa mataki na gaba ya yi kuma haƙuri saboda
ya je nemi shawarar wani likita ba
yawa nemi wani shawarar wani likitan kuma in so samu ne ya zama a mataki na gaba da wannan matakin da ya je na farko zuwa wani asibiti ka je na karamar hukuma ka je to babba na jiha ko in ka je kamar na gwamnatin jiha ka je babba kamar irin asibitocin gwamnatin tarayya ko manya dai
na gane
to a duk mataki kowane mataki akwai na gaba da shi in kai kuma da inda mutum ya je ya jajirce ya hakuri sau da yawa abin da ake samu shine sai a ce ma ai kwararren likita na wannan bangaren ba za ka samu ganin sa ba sai nan da wata uku ba za a saka a littafi to wani inda tafiya ta fike to dole inda tunda kwararren likitoci kamar yadda kika yi bayani babu su wadatattu
dole mutum ya hakuri
yawa za a ce ma bangaren ka likitan fata sai a ce ma a wannan a duk jiha kuma watakila guda ɗaya ne kuma sai ka je wani garin na kusa da daga wata jiha sai ka je wata ka ga shi
to idan kuma yana da wasu a gaba da kai kaga dole sai ka hakuri sai an zo kan kake
nan yawa kuma mutun da mutun lafiyar sa yake nema a nan wannan matakin dole ya zama kai za ka yi hakuri
Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ka taimake mu amin kan ga da likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa da rayuwar mu kai sama Allah ka taimake su amin Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ki yaya ciwo gobe Allah ka ba mu sa'a kai sama Allah ba be azaba gobe Dedi ya fada yake ka baka yau gobe dan ka ba shi yake to Banga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu kai sama Allah ya taimake su amin Kai to a ga da likita bokan
Madalla yanzu kuma sai amsoshin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to za mu fara ne da wasikar malam Husaini
to
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawan shan ta tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauransu
wannan abin dai bai maganin ciwon hanta hajiya
kamfi ne ko
canji ne
to likita tun da muna batun rake ne akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake
to shan rake a cikin rake muke samun sukari sugari yawanci shi da muke sawa irin su akwai in ka share ke yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sawa idan ba ka karshi shine shi suke kira glucose da sauran abubuwan da ke ake wannan in ya shiga cikin mutum yana taimaka yana sa mutum yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai amma bai da kamata mutum ya kasha da yawa ba amma dai da kima dai alhamdulillah
to malamin ya sake wata tambaya
to
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki kansa na fatar jiki kenan
eh ruwan biro wannan ba dubbin da ake ba wannan bai sa kansa din fatar jikin dan adam
a saboda haka shi ma dai canti ne ko
eh shi ba wannan canti ne
to ina fatan malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar to sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina
to
yace ana cewa wai wasu mutane suna warin ƙashi shin da farko yace menene warin ƙashi kuma menene alamomin sa
to abin da ke kawo
warin ƙashi
warin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko ka akwai dan zoɗin da abubuwan da suke ciwon lokacin zaga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakin su ma komai wari yake
to ana gadon wannan ciwo
a ba gadon shi ba a gadon wannan ciwo abin da yake ba da mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura akwai wasu mutane wanda suke da kamar irin ciwon ciki waɗansu wanda su kamar kai kusa da su suka kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka bude bakin su zaka ji wari to waɗansu akwai wasu mutane masu ɗin ciwo amma wannan ba shi da yawa in dai mutum ko lokaci ya tsaftace komai mu hadda haka yana da warin kashi din ya fije wani likita a duba shi so
to Allah ya sa a dace
amin amin amin
to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin
da salarin
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to